cewa muka samu zaki ba mu labarin kanki ina kika yi karatu wani course kika yi shin course da kika karanta shine abin da kike so ko kuwa fuskanci matsala na post-CM ki samu damar fita kasar waje domin yin karatu shin wajen neman admission kin sha wahala ko ko ya akai har kika samu admission kika fita waje
Assalamu alaikum sunana Zaira Galadima an haife ni a jihar Kano nayi primary school ina a Kano nayi sunshine a Badanuli out sai na secondary school ina a Emphatic nan wajen Cotswold na gama 2013 sai nayi jam Nasi jam ina, nene mi HUT, nene microbiology a ABU, sisi skabam biology, and bansang kawai, na ili jam the brother na posiyami, nina kisi bichi basu, like, bansang bali njida, so banjira ma, banjira, sayo the brother na jisamu ba, so, si mamamu akone uncle ina, yana aiki a ministry sai ya ci gaya mata akwai scholarship da ake ba ma ɗan alƙalam so daga nan sai wanda ce to dai process sai na fara lucky enough sai na samu brother na yi samu scholarship ba so sai aka biya mishi shi sai ni naji on scholarship shi sai ji as like self sponsored daga nan na fara alƙalam na fara chemistry shi ma BSc chemistry na yi first semester second semester ina ban san school din sai na ce wai ba na so sai na nemi KUT lokacin ma an yi CME so sai na samu shi ma dan na sa second choice akwai a replacement daga baya da za a sa su sai ake sani da aka sani sai na samu biology shi ba har na yi process na biya kudin hostel kudin waye kawai sai kuma vacancy na Egypt ya fito shi ma ban given up ba sai na apply then I apply lokacin by technical engineering ne ho da ko na manta ɗayan class shi ma dai na apply so ban samu ba sai akai na yan anesthesia da period of nurse so sai na apply na anesthetic nurse so daga nan dai ina ta apply ina zuwa alƙalam ina ban ma koma CUT din ba ina ta yi in sun kira mu mu je mu kai wasu takardu zan baro school zan je in kai ko kuma in ban dawo ba mamanmu za ta kai mun so haka dai muka dinga yi har 2015 January suka kira mu suka ce mu kai passport din mu a 2014 December suka ce mu kai passport din mu za a mana visa suka buɗe mana account suka ba mu ATMs so 5th January dai 2015 da ikon Allah dai muka tafi Egypt and life was like new to us there misrawa ga suna ir abubuwa dai but alhamdulillah mun yi mun gama dai lafiya practical this was good theory part din ma haka nursing na zo na ma fara san kan din muka yi training akan anesthesia kan din but BSc na yi degree ina sai training akan anesthesia daga nan dai muna zuwa karatu and karatu ko ina yana da wahala as far as zakai karatu ba zai baka wahala ba to muna karatu dai muna addu'a ga shi har na gama 2018 din September na yi graduation har results of my aptu yes na fara clinical practice ina a Murshida da zaman banza kafin mu je adaptation mu fara internship da ta foreign trained nurses dole sai sun yi wani adaptation kan na 3 to 6 month haka kafin mu cancel exam so yanzu mun fara zuwa asibitin Murshida ne da colleagues dina muna yi dan kafa aiki muna yi muna koyon kuma aiki muna samun new experience din da karatun nan da can ba dai ba ne ba da aikin kuma nan da abin mana aiki za mu samu experience da yawa can kuma like ba kamar dai na nan ba practical din to haka dai muke yanzu muna nan muna yi muna zuwa Murshida kafin dama ban biya kuɗin adaptation kafin su kira mu interview su posted din mu mu fara.
Da biki ba mu labari ba kin ce da kika fara alƙalam kafin ki je can. To ya za ki kwatanta karatun nan gida Najeriya da na can Egypt? Aka yi tun da kin ce ba course ɗin da kike so kenan ba dama ce ta zo kika fara wannan? Shin wajen darussa kin ɗau lokaci kafin ki fara fahimtar abin da ake koya miki? Kike karatu a can kuma wani irin matsaloli kika fuskanta challenges koko ba matsala haka karatun ya tafi da sauki.
Ya karatu ne canje nan ba dai bane bakan can muna samun well explanation ba kamar na Nigeria ba wani kawai ce da yanzu yayi more than mutane 100 at least amma can koda muna da yawa ana raba mu institute sabida karatun ya samu kowa ya gani kuma ba mu gani ba za mu samu mu tambayi doctor din mu ce mata ba mu gani ba koda sun mana larabci da maybe in sun hada mu da Egyptians za mu musu complain mu ce musu mu ba mu gani da larabci so suna iya kokarin su ga kowa ya gani za su yi mana turanci mu gani sosai kuma su ba mu mu je asibiti kuma su doctor din tana kan mu za mu dealing the patients din so gaskiya din karatun can da nan ba dai bane ba can but nan amma ana kokari sosai so more than mutane 100 at least but kawai dai karatun dai ka dage kana karatun kuma an baka zaka karanta zaka gane to alhamdulillah karatu is simple final then I started announcing that was not my course then it is so but then I na sake na zanyi karatun so like everything was simple for me alhamdulillah zanyi karatun kuma zanyi group discussion with the colleagues din mu kuma ga ada din ke kai so alhamdulillah guys kuma kada mi doctor din da suke mana turanci and just came in a larabci zanyi complain din ba su gyara ba zamu je mu samu din of the faculty mai mata magana su za ta kira malamin ta mishi magana ko kuma a canja mana wanda yake jin turanci yayi mana su haka ne muka yi and alhamdulillah karatun da ne ban samu wani kalubale ba da ga iyaye da na addu'an da yin karatun da nake yi ban samu wata problem ba dai alhamdulillah gaskiya Allah da wani gama lafiya
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.